Wasiku akalla uku ne jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa ta ce ta aike wa Prime Minister Birjira Fini a matsayinsa na shugaban majalisar warware rigingimin siyasa sai NDP akan buƙatar gyara kurakuren da ke tattare da sabon kundin zaben ƙasar ta Niger da ma yadda tsarin wakilcin jam'iyyu yake a hukumar zaɓe. Sai dai shiru ba amsa, saboda haka shugabannin jam'iyyar suka fitar da sanarwa domin gaya wa duniya abin da ke faruwa. Honorable Masani Korone shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta MPN.
Mun yi magana Conseil de Ministre, mun yi magana Conseil de Cabinet, mun yi magana sai NDP, mun yi magana Réunion en majorité, mun yi magana Assemblée, mun rubuta wasu wogi. Yanzu ana cewa seni ta zuwa zabe mutum 13, mutum 3 majorité, mutum 3. Yanzu mutum yana neman iko, yana candidat na élection présidentielle en 2021. Tana yiwa ma ba ma san shi ba ko partin nasu daga mazan shi. A ce babu cikin seni. To kaga na za'i.
Jam'iyyar MPN kishin ƙasa na da kujerun wakilci kimanin 5 a majalisar dokokin ƙasa, abinda ya bata damar samun mukamai a gwamnatin haɗin gwiwar da shugaba Isuhu ya kafa bayan lashe zaben 2016. Saboda haka wasu ke kallon korafin jam'iyyar tamkar wata alamar baraka. Sai dai kakakin PNDS tarayya Asmanu Muhammadu na cewa
babu zan san baraka. Mutuna ra'ayin shi ko ƙare ya gayi yalla militantin shi ko magoya bayan su jiya. Amma ai sun yi botan wannan luwa a majalisa tare da dibtocin mu. Kenan babu wani zancen jari bisa wani zancen. Cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa ƙarhi wa'anda suna da dibtoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa kuma su ce komai ba.
Shugabannin jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa sun nanata cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi.
A mu akan magana zaɓe mu lalle mun saki din komai taka zama ta zama. Ba ma ga da baya ba saboda in an ka ce za ana zaɓe kowa shanu nan ƙoshin. Mu ba irin wannan party kin ne ya ƙarika ba, mu ba ƙarika ba.
Tuni dai matasan jam'iyyar ta kishin ƙasa suka fara jaddada goyon baya ga wannan matsayi na uwar jam'iyya. Inji Habila Rabi'u wani matashi a MPN.
Duk wani mataki da zaka ga jam'iyyar nan ta ɗauka, ka tabbatar cewa yawun mu na ciki kashi 80 cikin 100.
A ƙarshen shekarar 2015 ne aka kafa jam'iyyar MPN kishin ƙasa a ƙarƙashin shugabancin Ibrahim Yakuba, wato watanni biyu bayan da aka kore shi daga PNDS tarayya, kafin daga bisani jam'iyyun biyu su kulla ƙawancen yakin neman zaɓe don nemar wa Isuhu Muhammadu wa'adin mulki na biyu a karawarsa da Hamma Ahmadu a watan Maris ɗin 2016. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.